comportement de nos éternels dirigeants qui n'ont
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanin nan ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin. Yau Talata 3 ga watan Agustan shekara ta 2020. Katun ku ji abinda muke tafe da shi ga baba dauke da kanun labarai.
To Murtala gele tijin ne hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce tana yiwa bamu wata mafita da aka samu da za ta taka wa yaduwar coronavirus burki. Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Litinin ya cancaki babbar mai bada shawara akan coronavirus a fadar White House bayan ta faɗa wa masu kallon talbijin ƙasa cewa cutar ta sake kunno kai tana yaduwa kamar gobarar daji a yankunan karkara da ma biranen ƙasar. Kana an tabbatar da ministoci uku a ƙasar Gambia sun kamu da cutar COVID-19 a cewar gwamnatin ƙasar.
Bayan cikakkun labaran duniya za ku ji cewa gwamnan jihar Borno Baba Gana Umar Zulum ya ce ba zai taɓa yin shiru ba muddin jama'arsa na ci gaba da kasancewa cikin hukuma a daidai lokacin da wasu gwamnoni suka kai masa ziyarar jaje.
A station whereby Nigerian military are farming all over the old land.
Kici idan har jami'an soja za su karbi filin mutane su dinga kuma noma a kai, to me dalilin da za su hana mutane komawa garuruwansu?
Gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad ya mai da martani akan kalaman tsohon kakakin majalisar wakilai ta Najeriya Yakubu Dogara wanda ya canza shekara zuwa jam'iyyar APC.
Shi yana gani a shi yaman alheri muka zama gwamna, mu kuma muna gani mu muka taimaka masa shi ma zama, amma shi fa Allah shi yake bada mu, ya san wa taimaki wani.
Aliyu Mustafa Sakkwato zai shigo da shirin tsaka mai wuya, to amma kafin duk waɗannan bari mu fara kawo muku labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Litinin hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce tana yiwuwa babu wata mafita da aka samu da za ta taka wa yaduwar cutar coronavirus burki. Magunguna da dama suna kan gwaji a kan huska na uku. Kana muna sa ran samun magunguna masu inganci da za su taimaka wurin kare mutane daga kamuwa da cutar. Ko da yake har yau ba a samu mafita ba, kuma tana yiwuwa ba za a samu ba yanzu, inji babban daraktan WHO Dr. Tedros Adhanom yana fadawa wani taron manema labarai a jiya Litinin. Adhanom ya yi kira ga kasashe da ɗaiɗaikun mutane kowa ya bada taimakon da zai iya wurin gwaji da bibiyar masu cutar da nisanta da juna da kuma saka abin rufe baki da hanci da ma wasu abubuwa masu muhimmanci da za su taimaka wurin daƙile cutar. Kalaman nasu na zuwa ne a daidai lokacin da yawan kamuwa da cutar da mace-mace daga COVID-19 ke ƙara yawa a faɗin duniya. Ya zuwa jiya Litinin an tabbatar da mutum miliyan 18,200 ne suka kamu da cutar COVID-19 a cewar cibiyar nazarin coronavirus ta jami'ar John Hopkins, lamarin da ya kai waɗanda suka mutu da cutar zuwa 691,300. Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Litinin ya cancaki babbar mai bada shawara akan coronavirus a fadar White House bayan ta faɗa wa masu kallon talbijin ƙasa cewa cutar ta sake kunno kai tana yaduwa kamar gobarar daji a yankunan karkara da ma biranen ƙasar. Trump ya faɗa a wani saƙon Twitter cewa wurare da dama a ƙasar mu ba su da matsala, yana mai cewa a buɗe makarantu. Kiyasin na zuwa ne wuni guda bayan da Dr. Deborah Birx, shugaban kwamitin yaki da coronavirus a fadar White House, ta faɗa wa CNN cewa muna cikin wani sabon babi. Abinda muke gani a yanzu ya sha bamban da abinda muka gani a watannin Maris da Afrilu. Ga dukkan mazauna yankunan karkara, ina tabbatar muku ba ku da wata kariya daga wannan cuta. Ita ma kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi a majalisar wakilan kasar mai rinjayen 'yan Democrat ta faɗa wa talabijin ABC a shekaran jiya Lahadi cewa ba ta yarda da kiyasin Birx ba, cewa makonni a baya cutar ta yi ƙasa ainun a nan Amurka kafin ta sake kunno kai a tsakiyar watan Yuni. Shiko Trump ya faɗa a wani saƙonsa da Twitter cewa Pelosi mara hankali tana faɗar kalamai marasa kyau akan Dr. Deborah Birx saboda tana ba da bayanan ayyukan ƙwarai da muke yi na yaƙi da cutar China har ma da samun maganin rigakafi. An tabbatar da ministoci uku a kasar Gambia sun kamu da cutar COVID-19 a cewar gwamnatin kasar. Fadar gwamnatin Gambia ta faɗa a wani sakon Twitter a ranar Lahadi cewa ministan kuɗi Mambure Njie da ministan fetur da makamashi Fafa Sanyang da kuma ministan noma Ami Fabure sun kamu da cutar coronavirus. Shugaban Gambia Adama Barrow ya sanar a makon da ya gabata cewa yana shirin killace kansa bayan da gwaji ya tabbatar da mataimakin shugaban kasa Assatru Ture ya kamu da cutar. Tun a cikin watan Maris ne dai Gambia ta kulle iyakokinta na sama da na kasa. Gambia mai yawan al'umma da ba su wuce miliyan 2 ba suna da mutum 498 da suka kamu da COVID-19, kana tuni wasu mutum 9 suka mutu da cutar a cewar John Hopkins.
To madalla an jima kadan Baba Yakubu zai sake dawowa da karin labarai. To amma kafin nan gwamnatin jihar Borno Baba Gana Umar Zulum ya ce ba zai yi shiru ba alhali jama'ar sa na ci gaba da kasancewa cikin ukubar kalubalen tsaro da yake cinyewa a jihar. A yayin da yake marhabin da wasu gwamnoni da suka kai masa ziyarar jaje, gwamnan ya kara jaddada cewa da akwai zagon kasa a kalubalen tsaro da ke ci gaba da addabar yankin arewa maso gabashin Najeriya. Haruna Dauda Biyu na dauke da karin bayani daga Maiduguri.
Gwamnan ya dai bayyana hakan ne lokacin da gwamnonin jigawa da kebi suka ziyarce shi don danta masa game da wani hari da aka kai masa makon da ya gabata a garin Baga. Gwamnan ya ce al'umma na suna shan wuya kuma lokaci yayi da zamu faɗi gaskiya komai da cinta na game da irin matsalolin da ake fuskanta a wannan jiha. Gwamnan ya kuma sake nanata cewa ana ma wannan batu na harkokin tsaro zagun kasa wanda kuma kusan shine karo na hudu da gwamnan ke maimaita irin wannan batu.
Military are farming all over all the lands, denying access to the common man for them to farm. What justification do they have for not allowing our people to go back to their ancestral homes to begin their normal farming activity?
Yace idan har jami'an soja za su karbi filin mutane su kudinga kuma noma a kai, to me dalilin da za su hana mutane komawa garuruwansu don su ci gaba da gudanar da rayuwarsu da maharkokin nomansu?
Remain resolute and remain firm. Only God can give power. I'm not after second term.
Yace a tattace nake kuma a tsaye nake. Allah ne kawai yake bada mulki. Ban damu ko in sake dawowa karo na biyu a matsayin gwamna ba. Idan har Allah ya ban da raina na kammala wannan wa'adi, na gode Allah.
The issue of being as a governor for me to keep quiet while 6 million.
Yace batun in ja baki na yin shiru a matsayina na gwamna, an ga mutane kusan biliyan 6 suna mutuwa wannan jaha, hakan ba zai mun kyau ba. Da haka dole ne amar da abin da ke damun mu, a cewar gwamnan jihar Borno Professor Baba Gana Umar Zulum. Alhaji Atiku Baguru dai shine gwamnan jihar Kebbi da kuma ya kalin haske game da ziyarar tasu ga gwamnan jihar Borno kamar haka.
Abin da ya faru kwanakin nan da kuma mutanen Borno gabaki daya da kuma ba da tabbaci ga mutanen Borno cewa wannan lalura duka wai fadan mu ne a kullu yawmin muna namu kokari mu ja mu tabbata da an ƙara sa dukiya wadda za ta sa ciyo a cikar da kai karshen waɗannan lalurori. Kuma muna murna da irin jagoranci da shugaba yake bayarwa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da kuma nasarori da aka samu, amma muna lalle akwai bukata a ƙara bisa ga abin da
kun kaje a matsayin ku na gwamnati ne, menene kake gani ke hana kawo ƙarshen wannan matsala na tabarbarewar tsaro?
Yaran tsaro lalura ce mai yawa. In ka dubi wurare da yawa cikin duniya inda aka samu matsalar tsaro sukan dauki lokaci, ga Palestine nan da Sudan ga Afghanistan ba wai sai muke da su ba, amma wani lokaci babu dadi yakan dau lokaci mai yawa. Amma bi'iznillahi ta'ala matakan da ake dauka da kuma muke wata za a ƙara dauka cikin dan lokaci kadan zai kawo sauki fiye da yadda aka samu.
Wannan ziyara dai ya hada da gwamnan Kebbi da kuma gwamnan Jigawa Alhaji Muhammad Badaru da kuma wasu yan majalisar dattawa da dukkaninsu suka jatantawa gwamnati da kuma al'umman jihar Borno. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Baba Yakubu ya sake dawowa domin karashin labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Litinin ya sanya hannu akan dokar da take jan kunnin ma'aikatan gwamnatin tarayya akan daukar ma'aikata daga kasashen waje su yi ayyukan da Amurkawa ke yi. Fadar White House ta ce dokar umarnin shugaban kasar za ta taimaka wurin haramtawa ma'aikatan gwamnati wurin maye gurbin Amurkawa ma'aikata wanda ake yi ba bisa ka'ida ba, ana baiwa 'yan kasar waje don neman rakusa. Dokar ta buƙaci ma'aikatan gwamnati su kammala bincike a cikin gida, su kuma nuna ko suna ɗaukar 'yan asalin Amurka da 'yan ƙasa aiki akan muƙaman aiki da mutane da dama ke nema. Trump ya ce matakin da ya ɗaukar ya biyo bayan wata sanarwa ne daga ma'aikatar Valley Authority ta jihar Tennessee cewa za ta bada kashi 20 cikin 100 na ayyukan fasaha da kamfanoni da ke ƙasashen waje wanda za su yi amfani da takardar visa ta HIV. Wannan dokar umarnin shugaban ƙasar na zuwa ne yayin da wasu 'yan jaridar muryar Amurka suke zaman jiran tsammani ko za a sabunta musu takardun bizar su ta J1 bayan da ma'aikatar ta sake duban takardun bizar ma'aikata. Trump ya faɗa wa manema labarai a jiya Litinin cewa zai kori shugaban ma'aikatar TVA ta jihar Tennessee mai suna Skip Thompson saboda yana ɗaukar 'yan ƙasar waje aiki kuma yana ɗaukar albashi mai yawa. A ƙarshe, wani aiki da hukumar tattara bayanan sirrin ƙasar Turkiya ta yi a wani sansani mai ɗauke da dubban mutane da suka rasa matsugannansu da suka haɗa da iyalan mayakan IS ya fallasa ƙalubalolin tsaro da yawa da ka iya cutar da dakarun Siriya mai samun goyon bayan Amurka a cewar jami'ai da kuma masana. Ma'aikatar tattara bayanan sirri ta Turkiya a cikin watan Yuli ta ce an shiga a sansanin Al-Hol da ke arewa maso gabashin Siriya ta ɓarauniyar hanya, kana aka fice da wata mata 'yar gabashin Turai da 'ya'yanta hudu a cewar kafafen yaɗa labaran Turkiya. Jami'an rundunar Siriya ta SDF sun tabbatar da tserewar. Sansanin Al-Hol yana kunshe ne da dubun nubatar mata da yara masu alaƙa da 'yan ƙungiyar ta'addancin IS. Dakarun SDF mai samun goyon bayan Amurka ita ce ke bada tsaro ga sansanin Al-Hol, kana take kula da gidajen fursuna da dama a arewa maso gabashin Siriya da ke ɗauke da dubban mayakan IS da ma wasu 'yan ƙasashen waje 2000.
Madalla a gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ci gaban rahotannin da muke ɗauke da su. Gwamnan jihar Bauchi da ke arewacin Najeriya Bala Muhammad ya mai da martani a kan kalaman tsohon kakakin majalisar wakilai ta tarayya Yakubu Dogara, wanda ya canza sheka daga jam'iyyar PDP mai mulkin jihar zuwa APC mai mulkin ƙasa. A yayin da yake canza shekar, Dogara ya caccaki lamirin gwamnatin jihar ta PDP a kan lamura da dama, ciki har da batun kasa gudanar da zaben majalisun ƙananan hukumomi. Daga Bauchi ga rahoton Abdulwahab Muhammad.
To mun sa da mai wannan zabe October 17 da mun so mu yi a baya kamar yadda muka yi alƙawari, amma sai ya kasance wannan ciwon COVID-19 wato mashako ya hana saboda tazara, kamar yadda shi dan majalisar tarayya kuma tsohon kakakin majalisar tarayya na ƙasa yake cewa mun ƙi bane wato rashin sani ne, don baya magana da mutane a ƙasa da ya san cewa har mun bada notice wato majalisar cewa za mu yi shirin a October, kuma babu komawa da baya insha Allah za a yi. Kaga kare yana to ko ana bin sa ne ko kuma shi yana bin wani abu ya kama, amma bai kamata a yi batanci don mutum yana so ya tafi ba. A kwanaki a baya an yi fada da Isa Guda, an yi fada da MA Abubakar, har da Amin Ma'azu. To amma me ya haifa? Gwamnan da ma na kore shi a nan jihar Bauchi wato MA Abubakar shi ya kore shi ma a jam'iyya, kuma mu muka zo muka bashi dama ya tsaya, watakila da ba don mun bashi dama ba da ba yau ma ba shi dan majalisa bane. Shi yana gani shi ya mana alheri muka zama gwamna, mu kuma muna gani mu ka taimaka masa shi ma ya zama, amma shi fa Allah shi yake bada mulki haka ya san wa taimaki wani. Yanzu tunda dai ya tafi ba na son kace nace lokaci yazo in ya ga cewa ya isa ya sauka kan kujeransa yazo ya tsaya zabe yanzu da ni a matsaban ya ga cewa ko zai ci ko ba zai ci ba. Kuma ni na tabbatar maka a zaben da ya shude ƙuri'an da na samu a mazabansa ya fi nasa, ni na fi shi karbuwa, na fi shi mai goya baya, kuma ban dogara da shi na zama gwamna ba ko na zama sanata ba.
A gefe guda kuma sakataren watsa labarai jami'ar APC a jihar Bauchi Comrade Sabo Mohammed ya ce Yakubu Dogara sananne ne a siyasar jihar Bauchi, sannan ya ce kan batun zabe kuma an jima ana ruwa, ƙasa na shanyewa domin har sau uku ana cewa za a gudanar amma hakan bai yiwu ba.
Wannan gwamna ne yanzu namu na Bauchi ya kamata ya yadda cewa Dogara a kafa wa ɓalewa ɓogoro ya zama kaman komo ne sunansa ga wa'annan yanki da kuma wannan al'umma. A jihar Bauchi kuma a siyasa Dogara ya zama kaman magi ne a cikin nau'in ɗanɗano na al'umman jihar Bauchi. Wannan din ma bamu da tabbacin za a yi domin an daga na ɗaya da na biyun ba tare da gamsassu
sai dai kuma wani gogaggen ɗan siyasar jam'iyyar APC Hassan Sharif ya buƙaci waɗannan manyan ɗan siyasa na jihar Bauchi da su daina irin waɗannan siyasa.
Wato duk maganar ne ba haka na fahimce shi ba. Kowa da kai koyi daga mutum ya yanke hukunci to ba abin da zaka masa wallahi illa fatan alheri. Shi da zai fita bai kamata ya ta bazakin maganganu ba. Shi kuma da aka fita aka bar shi shi ma bai kamata ya bazakin maganganu ba. Da ya kamata kawai ne dogara na bar jam'iyyar PDP saboda dai dan kasa ne ina da yancin fita. Shi ke nan ranga shi kuma abin da ya kamata ya ce kuma na maka fatan alheri. Number one citizen a jiha bai dace ba. Shi kuma wanda ya taɓa zama number four a ƙasa shi ma bai dace ba. Kamata ya yi kawai su yi maintainer ɗin majority ɗinsu. Zage-zage wannan sai ‘yan dagajin ‘yan siyasa da habaice-habaice duk ba ta so ba akan yi ne ɗan aran period time.
Abdulwahab Muhammad murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab Muhammad. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Sunana Honorable Abdulhalal Haruna Rinka, dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Safana. Yanayin dai da muke ciki yanzu sai dai mu yi addu'a domin mu abin ya yi da tabarbarewa musamman Safana ta arewa. Kusan yanzu abin ya zama ruwan dare. Kullun ne yau gobe jibi, babu ranar da ainihin su wa'annan ‘yan ta'addan ba su shigowa ko dai su ɗauki dabbobi ko kuma su ɗauki mutane.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da ku a na sabon shiri na tsakar mai wuya. Shirin da a yau zai juya akalinsa zuwa ga harkokin rashin tsaro da ake ci gaba da fuskanta a wasu jihohin Najeriya, musamman jihohin Arewa maso yammacin Najeriya. Muna magana jihohi kamar na Katsina da Zamfara da kuma jihar Sokoto, wanda akan haka ne wakilinmu da ke can Katsina Sani Shu'abu na malumfashi ya gayyato mana shugaban jam'iyyar APC da kuma shugaban jam'iyyar PDP na jihar Katsina din domin duba yadda wannan abu ya shafi ita Katsina da kuma makwabtanta. To Sani, bismillah.
Jama'a assalamu alaikum, kuma barkamu da warhaka. Ga mu a cikin wani sabon shiri na tsaka mai wuya. A yau za mu diba al'amuran tsaro ne da ya addabi Najeriya, musamman arewaci. A arewacin ma, idan ka cire jihar Borno ya arewa maso gabas, idan ka cire ta, to babu jihar da take bi mata wajen rigingimu na hare-hare da 'yan bindiga ke yi ba kakkautawa. Hakan ya sanya muka samu jigogi 50 dattawa guda biyu, wato mai girma ciyaman na APC
C2S maslaha,
sai kuma mai girma shugaban jam'iyyar PDP a jihar Katsina
Salisu Yusuf Majigiri.
Zaka dai abinda muke son mu diba kamar yadda shimfiɗa ya zo shine batun tsaro. Al'amuran nan ana ta fama da su tun ɗan shekarun baya haka. Shin ya aka yi wannan al'amari ya kawo hayya zuwa wannan lokaci ana ta fama da shi? Bari in fara da jam'iyya da ke shugabanci a jihar Tukuna, Chairman Elisu.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To Malam Sani, da farko muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mu wannan saduwa a wannan farfajiya mai albarka. Muna addu'a Allah ya sa duk abin da zamu tattauna nan gurin ya zama alkhairi, kuma ya zama hanyoyi ne zamu gano waɗanda za su ƙara taimaka mu hukumomi wajen daƙile wannan matsala wanda muka gada. Ishu din maganan tsaro, kamar yadda ka sani, ba wani abu ne ba wanda aka fara shi jiya ko shekarun jiya. Wani abu ne wanda jam'iyyar ta APC mai albarka ta gada daga wurin tsohuwar jam'iyya mai mulki, jam'iyyar PDP. Sanin kowa ne a ƙasar nan an wayi gari maganar zuwa wurin ibada da musulmai da kiristoci ya ta'azzara. Sanin kowa ne a ƙasar nan an wayi gari duk inda zaka iske wata hukumar tsaro, na nufin hedkwata na 'yan sanda ko na sojoji, zaka iske ko dai an sa duro an tara hanya ko an haƙa rami a gaban hedkwatan ta inda ba mai iya zuwa ya shiga. shiga seda wannan protocol da aka tsara sanin kowa ne kasan nan an waye gari duka in ka tattara headquarters duka da ake tankaho da ita a kowace duniya ta tsaro shine headquarters kasa an kai hari headquarters ɗin sandan Najeriya a Abuja so wannan abubuwan da abubuwa da yawa ire-iren su wanda muke tunanin Allah ya kawo lokaci sune suka kaddara ma jam'iyyar PDP faduwa zabe a 2014 zuwa 2015 alhamdulillahi duka wanda ya san yadda aka taho a lokacin yadda ka fara ambaton jihar Maiduguri mun san a lokacin akwai ƙarin hukumomi akalla guda 12 ko 13 kamar yadda ake cewa wanda suna hannun waɗannan mutane ɗan ta'adda to amma cikin ikon Allah subhanahu wataala da kasancewa yadda aka fuskanci kalubale musamman na tattalin arziki mu a nan Najeriya da kuma sauran duniya yadda muke ciki yanzu shi mai girma shugaban kasar tarayyar Najeriya Muhammadu Buhari wanda kowa ittifaki mutumin kirki ne salihin bawa wannan ma ya sanya har shi dan Najeriya ya kwadaitu dan ya zo ya taimake shi san da ya amshi kasar nan babu wani abu bai ko bako an san yadda kasar nan ta zo kuma bakin kokari Allah ya taimaka ita barnar da ake yi a lokacin yanzu Allah ya takaita mana ita dan mu ba mu dauka shi hidima ta tsaro wani abu ne wanda wani ke iya kirkirowa ko a PDP Allah ne ya kawo amma dai muna fatan Allah subhanahu wataala nan gaba kadan in Allah ya sanya mun samu yadda muke so abinda aka yi cikin shekara 16 ana yi yanzu cikin shekara 5 an samu saukin abubuwan nan da yawa kamar da kowa ya sani in kace a rushe gidan nan yanzu cikin awa 5 ko awa 7 sai a rushe shi amma kace kana son ka ƙara wani ginin kila sai ka dauki akalla shekara 2 so muna sa ran Allah ya so ya yarda da addu'o'in da ake yi in Allah ya dama samu saukin al'amura
to bari mu dawo gare ka Chairman na PDP Honorable Salisu Yusuf Majigir
Assalamu alaikum
Alaikum
Kamar yadda shugaban jami'ar APC mai mulkin jihar Katsina Mallam Shitu ya magana wannan magana da yayi ita ce ciwon mu ita ce matsalan mu ita ce kuma wadda ta hana jami'ar APC ta samu nasara kan abu da yawa dalili kullun cin tuwo suke da miyar bara inji Bahaushe kullun da sun tashi za su ce maka ai shekara kaza lokacin gwamnatin PDP ba tsaro ba kaza ba kaza ba kaza sai su manta yau shekara ta 6 muke ciki ba PDP ke mulki ba musamman a jihar Katsina jami'ar APC ita ke mulki mulkin nan da take kuma a majalisa 100% ita ke da kujerun majalisa babu wata murya daya ta wata jami'a banda APC a majalisa a wajen zartarwa inda gwamnati yake ko irin dan SN nan naje ka sawo mun to ba ba wata jami'a ba na APC ne 100% saboda haka gabaki ɗaya shekarun nan 6 da muke ciki yanzu da mulkin APC to kar su manta kamar yadda yace gidan nan za a dau lokaci ba a gina shi ba amma aka tashi rushe shi awoyi ne ka auna kaga kana rukun rayuwar al'ummar jihar Katsina wajen mutum miliyan 7 cikin shekara ta 6 kusan in tabbatar ma cewa kwanaki kadan ake tsallacewa a jihar Katsina ba a rasa rai ba ko ba a rasa dukiya ba a tsawon wannan lokaci kuma ina so in tunatar ma shugaban jami'ar APC na jihar Katsina cewa akwai bakin fuskoki na rashin tsaro wanda a gwamnatin PDP ba a san da su ba a gwamnatin PDP an san sata shanu amma ba a san satan mutane ba a yanzu ne aka zo da satan mutane a biya kudin fansa wanda wannan abu ba karaman tashin hankali bane a halakar da rayukan jama'a sannan a anshi dukiyar su a talauta su noman ma a hana su mu kuma nan jihar Katsina musamman kashi 90 da wani abu bisa 100 manoma ne a ce ma ba zuwa gona ba kiyo ina magana ci gaba so gwamnatin nan ta jam'iyyar APC kamar da nation fida shine a fahimci cewa shekaru na 6 kenan kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanada kuma gwamnatoci suka yi rantsuwa cewa za su kare abin da ke cikin kundin tsarin mulkin nan cewa ainihin ita makasudin yin gwamnati ma shine a kare rayuka da dukiyar al'umma sannan kuma da walwalar su wannan walwalar fa wanda constitution ya magana ta kunshi kiwon lafiyar su yadda za su ci abinci yadda za su ci karatu da sauran sannan tsaran rayuka da dukiyoyin a yau ba magana tsaran rayuka ba magana tsaran dukiyoyin ba jin dadin ba walwalai saboda haka a takaice gwamnati ta gaza kamar yadda a bayyana a jihar Katsina ga bayanai nan wanda suka gwada gwamnati ta gaza abin da ya kamata a tashi a fuskanci gaskiya mallam shi ta ya koyar da akwai matsala in aka yadda
wakili ahi kara tashi tsaye dan akwai bayanan da aka yi tayi baya wanda suka yi ta gode cewa ba amma yadda da matsalar da muke ciki ba sai kullun a tashi a ce ma IPDP ta yi kaza PDP ta yi kaza lokaci ne
yanzu cewa na san cikin shekarar da ta gabata can wajen tsakiya haka nan najin wajen watan Satumba aka shiri na sasanci wanda shi mai girma Gabna Right Honorable Amil Bello Basari ya shiga dawa aka je aka kira wa'annan shugabannin su aka tattauna da su an sami sassauci na dan wani lokaci ba a sami harhare ba ko kuma sulwantar dukiya daga baya abin ya bijiro kuma kamar ma ba a tabbaye ba shin ya haka aka haihu a ragaya
to malam Sani kila shi shugaban jam'iyyar adawa ya manta cikin bayanin da yayi ya ce lokacin gwamnatin PDP abinda aka sani satin shanu malam Salisu Goodluck Nanan garin yana campaign na ƙasa aka halba mutum 134 a faskari kila in ka manta tarihi ba zai manta ba mu gwamnatin APC da kake magana mu dama tun da muka shigo tun 2016 da sulhu muka shigo ka manta sulhun wannan da aka shiga shi shine na biyu a 2015 da muka shigo ai mun shigo 20 in ka dauki 29 May aka rantsar da sabon gwamnati kafin ai take 2015 aka shigo sabon gwamnati shekara shi kenan da shekara biyar ne kenan shekara biyar in ka dauka ka shigo gwamnati 2015 a watan biyar watan shida watan bakwai muna shiga 2016 muka fara sulhu saboda dama mun shigo da wannan kwantan mai baren da yace ana cin tura ita saboda haka tunda muka shigo gwamnatin APC dama muna shigowa tashin farko because a wannan lokacin ma babu wani shiri da aka yi babu makaman da za a iya tunkarin waɗannan mutanen da su saboda an riga an yi sake a baya sun tara miyagun makamai ta hanyoyin da duka suke ina so in tabbatar maka da in baccin da Allah subhanahu wataala ya ce muke mu gwamnatin APC ta rufe waɗannan bodojin da ake shigowa da kai yanzu waɗannan mutanen da suke gudu yanzu ana tunanin Allah da an kusa cin karfin su wallahi da ba inda za su je ka san mutanen nan sun shigo har suna da rakin lunches so mu tun da gwamnatin APC ta shigo dama mun shigo da sulhu muka shigo sannan idan mutane za su iya ganewa ita gwamnatin tarayya wanda ita ke da haƙƙin kawo tsaron nan ɗan sanda da sojoji da duk wani jami'in tsaro yana ƙarƙashin gwamnatin tarayya ne tambayin farko da zaka fara yi shi mai girma shugaban ƙasar Tanzania da ya zo yaya ya iske ɓangaren tsaro a ƙasai jiragen yaƙi ne ya iske sojoji ƙasa ne ya iske wanda aka yi rekrutin wasu irin makamai ke da kwai bikas ai ba za ka ɗauki kawai don ka shigo kana shugaban ƙasa kawai shi kenan ba ka da gudun kana da soja sai ka tunkari mutanen da ƙila ba ka san irin ƙarfinsu ba so ina so ka sani dukkan issue ɗin magana an riga an buru biyar ne tun baya a wancan shekaru da aka yi wanda gangamin fetur kowa ya san nawa take lokacin akwai kuɗi ƙasai lokacin ne ya kamata a ce an tattali kayan aiki akalla ba shi sojan Najeriya yadda ya fi ce a sojojin ECOWAS bai halasta ma a ce an waye gari sojan Najeriya bai da kayan da tankaro yadda banditu amma haka muka zo muka iske kasai a wannan lokacin so da muka shigo wannan gwamnati da wannan sulhu kamar yadda gaya maka an je an zanna an yi sulhu Allah subhanahu wa ta'ala aka samu tsawon lokaci ba ƙara samun irin wannan reaction din ba kamar kuma yadda muka bayani ai ita matsalai yadda ta taho in ka dauki yanzu munin ai access din Katsina da Zamfara kusan nan ne malaban waɗannan mutanen
ba gaishe ku malamai to wannan shine ƙarshen kashin farko na wannan muhawara wacce kuma Allah ya kai mu mako na gaba za mu ci gaba da ita inda kuma za mu zo mu duba ya aka yi jihar Zamfara da ke makwabtaka da jihar Katsina ta samu nasarar samar da zaman lafiya a cikin jihar ta amma abin ya gagare ta Katsina din kuma me yasa shi gwamnatin jihar Katsina din ya ba da kai buri ya hawo yace shi ya gaji ya yi iyakacin kokarinsa game da harkar tsaron nan kuma ta gagare shi to yanzu sai mu yi muku bankwana daga nan a madadin su bakin namu wato shugaban jam'iyyar APC na jihar Katsina Alhaji Shittu Maslaha da kuma takwaransa na jam'iyyar PDP wato Alhaji Salisu Yusuf da kuma shi wanda ya gabatar da shirin Sani Shu'aibu Malmufashi tare da Grace Alheri Abdu da ta taimaka muka haɗa muku shirin muka kawo musu a madadin su duka ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington DC sai anjima
kafin mu yi sallama ga Baba Yakubu ya sake dawowa da labarai amma a takaice
Jeli Tijin ne hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce tana yiwuwa babu wata mafita da aka samu da za ta takawa yaduwar coronavirus burki Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Litinin ya caccaki babbar mai bada shawara akan coronavirus a fadar White House bayan ta faɗa wa masu kallon talbijin ƙasa cewa cutar ta sake kunno kai tana yaɗuwa kamar gobarar daji a yankunan karkara da ma biranen ƙasar. kana an tabbatar da ministoci uku a kasar Gambia sun kamu da cutar COVID-19 a cewar gwamnatin kasar.
Da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci. Sai kuma can an jima da hantsi misalin karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu kama madadin duka abokan aiki musamman Baba Yakubu Makeri da ya ce ya gabatar da shirin. Da kuma Cuba Hero Diodone da ya hada mana shirin baki ɗayansa. Murtala Faruk Sanyinna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Assalamu alaikum.